More music at houseofsongs.com.
Wani garin da a ce kurba manja da zalla,
wani gari
bai kai gabas da nisa ba,
wani gari
bai canye ja a suna ba,
wani gari
bai kai arewa hali ba,
wani garin da a ce kurba manja da zalla.
Sukin tata duk ayyukan su sai illun ka ka kyauta a wani gari rana take bidar danta cikin sarautun su ko ba su duba kankanta a wani gari nema ya kan zama sata suna a dagona kuma ba su kyauta nomanta a wani gari mata suke fita tsinta tunda masu kudi ba su san su dan kyauta wani gari ne ba dan isa da kudi ba wani gari ne ba san fita da kaya ba wani gari ne ba su fitta kai da zakka ba wani gari ne ake kurba manja da zalla
wani gari
bai kai gabas da nisa ba
wani gari
bai canje ja a suna ba
wani gari
bai kai arewa hali ba
wani garin da ake kurba manja da zalla
rayuwar wani attajiri na doko rayuwar wani hamshaki yau na neko akwai kudi sai dai masu saka mutun tarko idan ku ya tara a bashi tun sai tarko bakuli mi ga ya garai a duk sako duk inda yaje aure yace kamar mako matansa shida ne kaga ya wuce iyaka ku ne jahiri ne ga shuba sadi gudan soko a wani gari ta aure sai ya bar yaya a wani gari sai tara dan karan kaya a wani gari sai so mai ya bar saura a wani gari bai min na dukiya zalla
wani gari
bai kai gabas da nisa ba
wani gari
bai canje ja a suna ba
wani gari
bai kai arewa hali ba
wani garin da ake kurba manja da zalla
ka ana kwana ana kwana ana tashi
tofa
yana tare da ƴaƴan da suka ki tashi suna san safan ta ma da dukiyar shi a cikin ƴaƴan da akwai guda da banshe yana nan yana nan yana karatun shi yana nan da ilimi da hankali na shi kadin mutumin ya karkace sai ya dawo shi yana awa shi tallafi cikin karatun shi amma mutum ba za shi karba ba ba zai zamo a cikin masu fitta zakka ba ba zan yi komai domin ya gyara bauta ba mutum gari ba za masu murfu mai ba
wani gari
bai kai gabas da nisa ba
wani gari
bai canje ja a suna ba
wani gari
bai kai arewa hali ba
wani garin da ake kurba manja da zalla
bari ku je bari ku je bari ku je bari ku je Allahumma
da mai tarbiya da dadi koda duniya da zafi
tabbas
ne wallahi rana dadi koda tai hadi da kaifi
to bari ku je bari ku je bari ku je bari ku je Allahumma
rana ta fito da zafi malam ta raba duniya da kudi
ƴaƴan nasa sun ka zauna sun yi shawara ta zauna a kan kawar da shi daga duniyar ko za su zauna a kan dukiyarsa bukatunsa sun ka auna
domin mutum ne shi ba dai isa da kuɗi
wani gari
bai kai gabas da nisa ba
wani gari
bai canje ja a suna ba
wani gari
bai kai arewa hali ba
wani garin da ake kurba manja da
karshe an shiga uku sun karshe sun karshe an shiga uku sun karshe ba mutuwar sa ba akwai wani harsashi amma ta shidda ya dada a iya karshe
ga kowa yana buƙatar juciyar shi daman baya ba su yunwa a gidan shi to ka kakar raka ga duk sun haune shi kowa ya dace ran shi ne dan shi shi sai an ba shi
ya tara duciya zalla aure ya ce ya bar ya'ya ya binne duciya zalla
san karshe na san karshe ka san karshe a mun shiga muku san karshe Aya adalci
Allah ya samu dace Allah ya shiba mu ikon yara ibadin mu